باب القضاء چه باب نا القالنچ نا حکمچه حکمچه حدیث نا 410 انا عائشة رضی اللہ عنہ قالت تکے چا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چا من احدث فی امرنا هذا دوان دے کلکلو چکی ون لمرینا یعنی لمرن من الدین ما لیس منہ ابن دبی چکن شفا ہوا ردن اما یرمش لابنش انا فہو مردود ya kawo wannan hadisin saboda shi da ma hadisi ne wanda yana shiga cikin kowane babi ba sai baban ibadatu ba cikin abin da ya shahi alƙalanci ya shahi komai da komai yana shiga ko cikin wannan baban wanda ya kirkiro wani abin da ba hukunci bane na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yar mushi ba za a yi amsa wannan hukunci ba man amila amala laysa alaihi amruna duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarnin mu a ciki fa huwa raddu amma yar mushi da kayan shi sai wannan yake nuna duk wani mai hukunci duk wani alƙali yayi hukuncin da ba na Allah ba na manzon shi ba an mayar da hukuncin nan lahira sai an tada shi Allah yayi hukunci na gaskiya wa ana Aisha radiyallahu anha qalat ki ja dakhalat hind bintu utba ta shigo imra'atu abi sufyan mata ce ta abi sufyan ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullahi tace ya ma'aikin Allah inna abu sufyan rajulun shahih lalle abu sufyan mutun ne mai kwaburu la yu'dini min an-nafaqa bayyabani na abincin ciyatarwa ma ya kafi ni abinda zai wadace ni wai kafi bani ya wadatar da diyana yana da amma zai ba ta abinda zai wadace ta illa ma akhadtu min malihi bi ghayri ilmi sai abinda na dauka na dukiyar shi ba tare da sanin shi ba fa hal alayya fi zalika min juna shin cikin wannan ina da lahi idan na dauki abinda ya buka wadace ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce khuzi min malihi bil ma'ruf ki dauka cikin dukiyar shi ta huska kyautatawa ma ya kafi ki abinda zai wadace ki wai kafi bani ki wadatar da diyanki matakar yana da hanawa ce yayi dan saboda rawwa kina da dama ki dauka amma ki ma daukan da zaki bil ma'ruf ta kyautata ba almubazzaranci ba ki wuce gona da iri ki dauke shi abin ya wuce ya zama sata wa an ummi salma radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a jabalata khasmin yaji hayaniya ta wasu masu husuma yalaba shine husu hayaniya ya sha hayaniya da kwaramniya ta masu husuma bi babu hujratihi a kofar dakin shi fa kharaja ilaihim sai ya huto fa qala ya ala inna ma ana basharun mislukum ku saurara ni mutun ne kamar ku wa inna ma yaatini alkhasmu masu husuma masu rikici suna zawwa gare ni fala alla ba'dakum tana yiwa bangaren ku an yakuna ablaga min ba'd yahi dai balaga iya zance da iya tsara magana cikin masu shari'a fa ahsibu annahu sadiqun in yi zatan cewa shi mai gaskiya ne saboda dadin magana shi da gyara ta dai fa aqdi lahu fi in mushi hukunci shi ya samu gaskiya in an ce fa aqdi alaihi in yi hukunci shi ya rasa gaskiya ya fadi ken fa aqdi lahu shi kuma in mai hukunci gare shi ya zama shi ne mai gaskiya yace fa man qazaita lahu bi haqqin muslim duk wanda na mushi hukunci da haqi na wani musulmi na bashi gaskiya alhali ba shi yake da ita ba fa inna ma hiya qid'atun min nar yanki ne na wuta ya amsa faliya hamilha ya dauki wannan wutar kauye zarha ko ya bari kenan wannan yana nuna anna hukumul hakim la yuhallu harama hukunci mai hukunci ba ya halitta haram inda alqali abinda ya bayyana mishi ya fahimta shi ne zai fahimci cewa kai ne mai gaskiya ya baka abun amma in hakikanin magana ba haka bane to alahira ba ka sha bane shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni shi yasa musu bayanin cewa inna ma ana basharun mislukum ya musu wannan shin huda cewa ni mutun ne ma'ana abin da ya bayyana mana na gani a zahiri da shi zan yi hukunci da shi na gaba wa ana Abdurrahman ibn Abi Bakar qala yake cewa kataba abi babana ya rubuta au katabtu lahu ila ibni ko na rubuta mishi zuwa ga dan shi Ubaydullah ibn Abi Bakar bakarata huwa qadi bi sijistan alqali ne a garin sijistan garin su abu dauda mai littafin sunna abi daud Allah ta hukum baina isnaini kada kai hukunci tsakanin mutum biyu anta gadaban kana cikin tsananin hushi in kana cikin hushi kana cikin tsananin hushi kada kai hukunci tsakanin mutum biyu fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam danni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahkum ahadun baina isnaini huwa gadaban kada wani yayi hukunci tsakanin mutum biyu yana cikin tsananin hushi saboda hushin nan zai huzge shi ya ja shi wajen yin hukuncin da ba gaskiya bane haka duk wani abin da ya shahi tsananin hushin ko cikin tsananin damuwa ko yana cikin tsananin rishin lafiya ko yana tsananin jin bayan gari ko ba waliya matsayi shi duka wannan abubuwan ya kawar da su sannan ya zo ya hukunci cikin nutsuwa da hankali kwanci wafi ruwaya a wata ruwaya ce la yaqdi yanna hakamun kada wani alƙali yayi hukunci bayna sanani tsakanin mutum biyu wa huwa gadaban yana cike da hushi wa an abi bakar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabiyukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labari wa da mafi girman kaba'ira manyan manyan zanubai salasan ya hada abin haso uku kulna bala ya rasulullahi muka ce eh abamu ya ma'aikin Allah qala sai yace al ishraku billahi shirka da Allah huququl walidain da bijire ma ma'aiwa wa kana muttaki'an fajala sai ya kasance a zamne yake sai a kishingide yake sai tashi ya zamna wa qala sai kice ala ku saurara wa qaulu zuhr da fada ta ƙarya wa shahadatu zuhr da shaida ta ƙarya fa ma zalil karuru habi gushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaitawa ala wa qaulu zuhr wa shahadatu zuhr hatta kuluna sai da muka ce laita hu sakata ina ma a ce ya kyale nan gurin suna nahin ibqa'an alaihi saboda tausaya mushi ina ma a ce ya kyale ya huta tunda mun fahimta ba wai magana shi ta ishe su ba sahabbai ba su magana annabi ba ta ishe su su ce ina ma a ce ya kyale annabi ibn Abbas radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa law yudan nasu bi da'awahum da a ce ana ba ma mutane da da'awarsu a dauki daga mutun ya ce kazaqin wani aba na wani a duka a bashi ko kazaqin wani na wani a duka a bashi yace ladda ana sun dima urjalan da mutane da dama sun yi da'awar jinin wasu mutane wa amwalahum da dukiyoyin su walakin al-yaminu al-mudda'a alayhi sai dai rantsuwa ta tabbata ga wanda ake da'awar akan shi kenan ba daga mutun ya ce ba kaza na wani za a duka a bashi in haka ne da an yi ta dukan haƙin mutane ana bada kitabul atima littafin ciyatarwa abin da ya shafi abinci abinci nau'i nau'i na abinci in anan nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala ke cewa sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ahwanu nu'man bi isbu'ihi ila uzni nu'man sai karkato da yatsin shi zuwa kunnuwan shi da zai faɗi magana innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu lalle halak bayyana take haram bayyana take wa bainahuma umuru mustabihat tsakanin su akwai salamun rama su rikitarwa la ya'lamuhunna kaseerun minan nas diyawa cikin mutane ba su san su ba fa man ittaqa shubuhat duk wanda ya kiyaye shubha istabara al-dinihi ya nemi kubutar da addinin shi wa irdihi da mutuncin shi wa man waqa'a fi shubhat duk wanda ya abku cikin shubha wa qa'a fil haram ya abku cikin haram karra'i kaman makiyayi ne yar a haulal himayi ke kiwo gefen iyaka yusha ku ya kusanta an ya kafiha fihi ya fada cikin ta autarwa ya an yarta afiha ya kiwo a cikin ta yace ala wa inna likulli malikin himan ku saurara kowane mai mulki yana da iyaka shi wannan a lokacin jahiliya annabi yake ni kowane sarki kowane shugaba da kai daji da za a kama a yanka a tsare a ce nan gurin bishashen sarki kawai zai yi kiwo to kowane mai mulki yana da wannan yace ala ku saurara inna himallahi iyaka ta Allah maharimuhu shine haram din shi abinda ya haramta ala ku saurara inna fil jasad mudga a cikin gangar jiki akwai ta tsoka idza salahat idan ta gyaru salahal jasad kulluhu dukkan jiki ya gyaru wa idza fasalat idan ta baci fasalal jasad kulluhu dukkan jiki ya baci ala wa hiyal qalb ku saurara ita ce zuciya wani Anas ibn Malik radiyallahu anhu kala yake cewa an fajina arnaban mun koro wani wannan zomo bi marriz zaharani a gurin da ake cewa marriz zaharan fasa alqaumu mutane suka yi ta gudu suka yi ta bin shi falagabu sai da suka gaji wa adraktuha sai na tarda shi zoma ni na kama shi fa akhaztuhu na kama shi fa ataitu biha aba talha na zoma abu talha da shi wannan zomo fazabahu yayyanka shi wa ba'asa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi warkiha hayya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cinyoyin shi wa fakhizha warg shi ne damtsan shi wa fakhizha da kuma cinyoyin shi fa qabila hu ya amsa yake nuna halaccin shi halak ne ana cin shi lagabu ai shine ta'ibuwa a ayu sun gaji sun kasa kamar yadda yazo a cikin alqur'ani wa ma sanamil lugub al-lugub ita ce gajiya ana asma binta abi bakr radiyallahu anha kala take cewa inna harna ala ahd rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farasan mun yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu muka ci shi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya ce wa nahnu bil madina mu muna a madina ake nuna karshe karshen lamari ne ma ba farko ba wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu kala yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam alluhum al-humur al-ahliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da cin naman jakkai na gida wa azina filuhum al-khayl ya ba da izini cikin naman da wakkai wali muslimin wahadahu arwayan muslim yace akalna zamanin khaybar al-khayla a zamanin khaybar mun ci da wakkai wa humur al-hashi da jakkan daji al-fadari kenan wa nahi annabi sallallahu alaihi wasallam anil himar al-ahli amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gami da jakki na gida na gaba an abdullahi ibn abi aufa qala yace asabatna maja'atu layali khaybar yunwa ta same mu a cikin dai wasu dareraki na Khaybar lokacin da aka yi yakin Khaybar falan ma kana yawm Khaybar yayin da ranar Khaybar ta kasance wa kana fil humrul ahliya sai muka abku cikin jakkai na gida muna fanta harna ha muka yi ta soke su falan ma galat bi hal qudur yayin da tukwane suka yi ta tafalfasa da naman jakkai na da munadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mai shela da cikin mai shela annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kela anik fi ul qudura cewa ko kife wannan tukwana wala ta'kulu min luhumil humur al-ahliya kada ku kara cin naman jakkai na gida yanin can da ana ci daga baya kuma da zaman an aka kawo bayanin haramcin su sai suka zama haramun ne misalan ina ga baban da ya kare ni hanji ko warin ida sababan ka wa ana abi sa'ala ba yake cewa harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam humur al-ahliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta naman jakkai na gida wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala yake da khaltu ana wa khalid kana nan gurin dan qur'ani ne an kala katu ba zai haramta naman jakki ba saboda babu haramcin shi a qur'ani da khaltu ana wa khalid ibn walid ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bait maimuna da kare da sauran su duka ba sun haramta yace na shiga da ni da khalid ibn walid zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakin maimuna fa utai bi dabbin mahanuz aka zo mishi da damo soyayye fa ahwa ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya meka karkata hannun shi fa qala ba'dun niswati allati fi bait maimuna wasu daga cikin matan dake cikin dakin maimuna sai suka ce akhbiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kul kuba manzon Allah labarin abin da yake so ya ci cewa naman damo ne fa qultu sai nace ta'kuluhu huwa dabbun kana cin shi ya ma'aikin Allah dabo ne fa rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage hannun shi fa lam ya'kul bai ci ba fa qultu sai nace a haramun huwa shin haramun ne shi qala sai ce la a walakinahu lam yakun bi ardi qaumi sai dai bai kasance ba a wajen mu akwai shi babu shi a makka fa ajiduni a afu sai nake jin ina kyama shi amma ba haramun bane halaka ne qala khalil khalil yake cewa fajtarartuhu fa akaltu sai na janye shi na cinye wa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo a gare ni yake nuna halaccin shi shi ya kici ne saboda kyama ta dabi'a ba dan haramci ba al-mahanuz shine al-mashawwi bil-rasfi wanda aka soya shi da dutsi ka dora shi bisa duwatsu a soya kuma abun nan kuma yadda ake yin tsiri wa hiya al-hijaratul mahmat shine dutsi wanda yake an kona shi da wuta wa an abdullah ibn abi aufa radiyallahu anhu qala yake ga zauna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba'a gazwatin da yaki guda 7 na akulul jarada muna cin hwara yake nuna halaccinta wa an zahada ibn mudarrib al-jarmi qala yake cewa kunna inda abi musa al-ash'ari fada abi ma'idatin irira inda wasu malamai suka taya wasu tai kan cewa mun malikiya mun mufassara ya nuna cewa ana yankanta shine duk wani abin da yake nuna duk wani abin da zai kasance ya kashe ta ko a zuba ta cikin ruwan zafi ko a mata kaza kawai shine yankanta amma wasu musani sai sun tai kan cewa ai an yanka ta yadda ake yanka rago dai ba an zahada ibn mudarrib kaga akwai wahala wajen kan a ce an kare yanka wajen fara dana kunna inda abi musa al-ashari fa da abi ma'ida mun kasance wajen abu musa al-ashari sai ya ce a kawo mushi teburin abinci wa alaiha alhamdu da jajin abu sa akwai naman kaza fa da khala rajulun sai wani mutum ya shigo min bani taimilla daga bani taimilla ahamaru wanda yake jan mutun ne shabihun bil mawali yana kama da bayu fa qala sai ya ce mishi halumma ka taho mana mashi fatalaka sai yayi da baya da baya yake zawa yace fa qala lahu halumma yace mishi kazo dai fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu ni naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci daga cikin ta mana yana cin kaza yake nuna halacci ma annabi ibn abbas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya da ta nuna cewa ya ce ni na ganta ne ba wajen haramcin ta ba na ganta ne taran tana cin kashi tana cin kazamta shi yasa dare na bai santa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam kice iza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku ya ci abinci fala yamsahidahu kada ya shahe hannun shi hatta yalqaha har sai ya lashe aw yulqaha ko ya bada a lashe mishi kada daga ya ci abinci ya wanke hannun shi a ya lashe shi Nada mata kita ini. Hmm.